To Ms. Waru, da kai tsaye ina nan daga masallaci ne na Sasif dake nan Gama Tudu, kuma ina tare da Sheikh Malamin Sheikh Muhammad Nasir Yahaya wanda shine ya gabatar da wannan hutuba a wannan rana. Malam, zamu so mu ji hutubar ta mai ta mai da hankali a yau.
To bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hutubar mu ta yau ta mai da hankali zuwa ga bangarori biyu, ma'ana matsayin rashin lafiya a wajen musulmi da kuma neman magani a musulunci. Al-haqiqa la'akari da cewa idan ka kalli asibitoci yanzu da gidaje fal suke da ainihin marasa lafiya. Wani zaka samu cewa ya fahimci addini idan baya da lafiya yana mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ya gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala ya shi ya dora masa wannan ainihin rashin lafiya. Wani kuma zaka samu cewa a lokacin da yake rashin lafiyar nan sai kaga cewa akwai kalamai munana da kuma munana wa Allah subhanahu wata'ala zato a cikin wannan rashin lafiya. To shi yasa muka ga ya kamata mu fadakar da ƴan uwa dangane da wannan. Na farko, shi rashin lafiya ba kullun yake zamowa sharri a wajen musulmi ba, domin ya tabbata a hadisi lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya je wajen wata mata sahabiya ba ta da lafiya. Manzo alaihi salatu sai ya tambaye ta wani hali kike ciki, sai take cewa wallahi zazzabi ne, kada Allah ya zazzabi albarka. Sai manzo alaihi salam sai yake cewa kada ku dunga zagin zazzabi, domin yana tafiyar da koko yana kankare zunubin dan adam, irin yadda zugazugi suke kone tsatsa wata take tare da karfe. Sannan manzo alaihi salatu wassalam yake cewa idan Allah ya so mutum da alkhairi to yakan dora masa rashin lafiya. Ma'ana akwai lokacin da dan adam zai yi zunubai, zunuban nan sannan fal kuma istighfari ba zai kankare masa wannan zunubai ba, kuma Allah yana so ya yafe masa, to sai ya dora masa rashin lafiyar da tashi Allah zai yafe masa. Akwai musibu wanda su kuma inda mutum zai fita daga gida zai iya tinkaro da su, ko a cikin gari ko bayan balaguro, to amma saboda Allah yana so ya kare shi daga wannan musibu sai ya dora masa rashin lafiyar da ba zai iya fita ba, sai ya zamo sai wannan abuwa sun wuce, kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya. To kuma a daidai lokacin muka fadakar duk da cewa rashin lafiya zai iya zamo alkhairi, to kuma wannan ba shi ne ba za a nemi magani ba. Manzo alaihi salatu wassalam ya fadaitar cewa ku nemi magani, domin duk cutar da Allah ya saukar sai da ainihin sabon mata da magani. Wanda ya san wannan magani ya sani, wanda bai sani ba shine bai sani ba. Kuma manzo alaihi salam ya kira yake cewa ku yi magani ya ku bayin Allah, ma'ana duk da cewa akwai alkhairi a cikin rashin lafiya, to amma a tashi a nemi magani. Muka karasa da cewa dukkan wani magani da musulmi zai yi indai babu sabon Allah a ciki, babu canfi, babu surkulle, to ya halatta wannan magani, kuma ya zamo ba zai cutar da hankali ba, kuma ba zai cutar da lafiya ba. Saboda haka wannan dai a takaice shi ne abin da hudubar mu ta kunsa.
Ustaz, duk sati kakan yi wata gil wani tsokaci a ƙarshen hudubar ka, a wannan sati ma kusan an yi wannan tsokaci.
To tsokaci da muka yi dai a wannan ƙarshen hudubar cewa yanzu muna da matukar buƙatar dagewa da addu'a akan abin da ya shafi halin ƙasar mu, domin kowa da ya kalli harkar siyasa kowace jam'iyya so take sai nata ya kai da ci, to mu abin da ya fi da mu shugabancin ƙasar nan tamu cewa muna addu'a Allah subhanahu wataala kada ya bar mu da zaɓin mu. Mu ba mu san gaibu, Allah shi ya san gaibu, to wajibi ne gare ni, gare ka, gare mu gabaki daya mararece ma Allah da addu'a. Allah ya zaba mana shugaba mafi alkhairi wanda zai kula da addinin mu da al'umman mu da yankin mu da kuma ainihin zamantakewar mu, kuma ya zama ya rike amana. Wannan addu'a ta zama wajibi gare mu tunda kowanne yanzu ya san muhimmancin shugaba na kwarai da kuma ainihin nagarta ta fuskar shugabanci. Sannan muka karkare kuma da yi mu shugabannin mu addu'a, Allah ya riko da hannayen su, Allah subhanahu wataala ya ba su mashauta na kwarai, kuma Allah ya yi mana abin da yake damu mara dadi a kasan mu.
Muna godiya Ustaz Sheikh Muhammad Nasir Yahaya kenan na masallacin Juma'a Safi dake Gama Tudu. A wannan mako ma sai Allah ya kai mu mako na gaba, bismillah.